Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan ofishinmu da ke birnin Yamai na jamhuriyar Nijar kan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a kodiyoshi a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro, Yusuf Abdullahi ne yake muku sallama a shirye-shiryenmu na musamman da muke kawo muku daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. To a cikin shirin za a ji cewa rundunar 'yan sandar jihar Taraba a arewa maso gabacin Najeriya ta sanar da camke mutane fiye da 20 bayan da aka same su a wasosun kayakin gwamnati. Yayin da jamhuriyar Nijar kuma wata kungiyar matasan Afirka ce ke kokarin faɗakar da matasan ƙasar muhimmancin zaman lafiya. Har yanzu a jamhuriyar ta Nijar hukumomi da kungiyoyin makiyaya da manoma a Damagaram sun fara nazarin ɗaukar matakan rigakafin rigingimun da ake samu tsakanin makiyaya da manoma a wannan lokaci na kaka. Akwai shirin kuwa bar gida da sharhin jaridun Nijar. Sannan mu kammala da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. Amma dukkaninsu za su zo muku ne bayan labarin duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Dan takarar Democrat Joe Biden yana zargin shugaban kasa cewa ya karaya a yaki da cutar COVID-19, yayin da shugaban kasa Donald Trump yake maidawa tsohon mataimakin shugaban kasar martani a wani gagarumin gangamin yakin neman zaɓe a jihar Pennsylvania da ake kira fagen daga. Donald Trump shine shugaba mafi gazawa wurin aiki, mutumin da bai san aiki ba amma yake kokarin jan ragamar kasar a cikin wannan annoba, inji Biden a lokacin da yake jawabi ga taron jama'a a Pennsylvania a wani gangami da ya cikin gaggawa akan hanyar sada rana a jiya Litinin. Sa'o'i kalilan kafin haka, Trump ya kira abokin karawarsa a zaben na ranar 3 ga watan Nuwamba da dan takara mai ban tausayi, kana ya musanta cewa gwamnatinsa ta karaya a yaki da coronavirus kamar yadda campaign din Biden ke faɗi. Amurka dai tana da sama da mutum miliyan 8,600 da aka tabbatar da sun kamu da cutar COVID-19, adadin da ya haura kowace ƙasa a duniya, kana mutum 225 ne suka mutu da cutar. A jiya Litinin kuma hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta sake yin kashedi ga kasashe cewa su daidai saka siyasa a harkar COVID-19, tana mai cewa yin hakan na kawo rudani da rashin girmama masana kimiyya, kana cutar na ƙara ta'azzara. A jawabin da hukumar ta saba yi, babban daraktan WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce a makon da ya gabata an ga karuwar kamuwa da COVID-19 mafi muni tun lokacin barkewar cutar. Galibin kasashen arewacin duniya na ganin karuwan kwanciyar mutane a asibiti da kuma batsewar mutane a sashen kulawar gaggawa a Turai da Amurka. Tedros ya ce kasashe da suka yi aiki da shawarwarin masana kimiyya sun yi nasarar magance cutar da rage yawan mace-mace, amma ya ce kasashen da suke saka siyasa ake kuma rashin mutunta shawarwarin masana kimiyya da likitoci, ana yaɗa rudani da yawan kamuwa da cutar da ma yawan mace-mace. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Afirkos da take Afirka ta yamma ta fara samun 'yan rikice-rikice kafin zaɓen ranar 31 ga watan Oktoba, kana masu fashin baki na nuna damuwa akan yiwuwar ci gaban samun rikici. Jam'iyyun adawa sun sanar da janyewan su a zaɓen, kana suka buƙaci magoya bayan su bijirewa hukuma. Tarzoma ta haifar da damuwa a yankin Afirka ta yamma, kana ta tsayar da harkokin yawon buɗe ido CIC. A shekarar 2010 kasar ta fada a cikin tashin hankali bayan da shugaban kasar na wancan lokaci Laurent Gbagbo yake amincewa da nasara da Alassane Ouattara ya yi a kansa, lamarin da ya tada yaki da ya sanadiyar kashe mutum akalla 3,000. Tun daga lokacin kasar ta ga sauyi masu yawa a ƙarƙashin wa'adin mulkinsa sau biyu, Ouattara ya samar da bunƙasar tattalin arziki da sauye-sauye a harkar tsaro da kyautata rayuwar mutanen kasar. A maimakon ya ajiye mulki a wannan shekara, Ouattara ya kuma shiga takara a karo na 3. Ya hakikance cewa ya gama wa'adinsa na farko kafin aka fito da dokar da ta kayyade adadin wa'adin shugaban kasa a shekarar 2016. Abokar adawansa sun kalubalance shi cewa wannan matakin ya saba wa doka. Christopher Famuyo shine daraktan wata kungiya mai sa ido akan ci gaban demokradiyya Afirka ta yamma. Ya ce zaman lafiya a Afrikos na da muhimmanci ga baki ɗayan Afirka ta yamma. Ya ce dandali ne mai muhimmanci ga kasashe da ke gabar teku da ma kasashen yankin Sahel da suka dogara akan tashoshin jirgin ruwan Abuja domin aikewa da kayayyaki. A don haka, idan Cote d'Ivoire ta ci gaba ta samu bunƙasar tattalin arziki da daidaituwar siyasa, zai yi tasiri akan sauran kasashen da ma 'ya'yanta.
labarin duniya kenan aka saurara. Yanzu kuma sai taskar rahotanni. Zamu kuma farawa ne da tarayyar Najeriya, inda rundunar 'yan sandar jihar Taraba a arewa maso gabacin kasar ta sanar da cafke mutane fiye da 20 da aka samu a wasosun kayayyakin gwamnati, kamar yadda ya faru a wasu jihohin Najeriya biyo bayan zanga-zangar SARS. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a jihohin Taraba da Adamawa, Ibrahim Abdulaziz, ya samu zantawa da kakakin rundunar 'yan sandar jihar DSP David Misal, wanda ya tabbatar da kamun da kuma asarar rayukan da aka yi.
A takaice, a yanzu mun yi nasarar cafke mutum 23, kuma mun same su da waɗannan kayayyaki a hannunsu wanda suka kwace daga shagunan mutane kuma na gwamnati. Na farko mun same su da keke napep guda 6, motoci guda 3. Waɗannan kuma motocin da keke napep suna dauke da waɗannan kayayyakin. Misalin buhuna na shinkafa guda 8, buhuna na take guda 39, katon na indomie guda 9, da kuma kwalabe na maganin feshi guda 9, da kuma kambed karamin gado kenan na kwanciya guda 3, da kuma katon na makaroni guda 4.
Dai daga cikin wuraren da suka kai hari sun kai wani dan sharar dan kasuwa Mr. Uche Obi, an ce nan ma sun ya tsira da kyar, sannan kuma sun barnata masa dukiya kamar wanda barna kai a wannan wurare.
Uche Obi, wannan ma mun tabbata an yi barna a wannan wurin, amma jami'an tsaron mu sun iso da arzari sun tarwasar da su, ce sa wancan wurin ba su yi nasara sun bar kamar wuta ma wannan wurin ba.
To, ina batun da ake kan cewa an samu asar rai a wurin Termiski, wato stampede, wajen ɗiban waɗannan abinci, kamar mutane nawa ne ita rundunar 'yan sandan jihar Taraba take da su ne kan cewa sun rasa rayukansu a wannan waje?
Bisa ga asarar rayuka, lalle mun tabbatar da mutum daya wanda mun tabbatar cewa ya mutu kusa da wani wurin da ake sani da Camp Secretariat, shi ne wuri na farko da aka balla mun same shi a kwance a wannan wurin. Sannan aka tabbatar mai cewa lokacin ribibi na kwace kayayyaki aka tattaka shi a wannan wurin, wanda sunan shi muka daga baya muka tabbatar da cewa sunan shi Chuku Osinachi, wanda sananne ne wanda ya yi bautan kasa a wannan jiha, amma yanzu ya riga ya gama. Bayan aka muka zo muka sake samun wani wanda har yanzu ba mu san sakamakon mutuwansa ba, amma da cikin abin ya faru kusan lokacin wannan tarzoman, to akwai yiwuwa mutane suna sa tsammani ko yana da nasaba da abin da ya faru. Wannan kuma mun same shi kusa da TSVS, shi ma a nan an yi barna a wurin, amma dai ba mu san ko menene dalilin nashi mutuwan ba, ko yana da nasaba da shi, wanda har yanzu police suna kan bincike.
Aka ce wani kira zaki wa al'umman jihar Taraba na waɗannan abubuwa da suke faruwa, musamman ma iyaye da shugabanni?
Muna kiran iyaye su ja kunnen yaransu, kada su zauna a gida, yara suna da kayan da ba nasu ba, suna kawo musu gida, suna musu maraba da zuwa, domin wannan ba tarbiya bane, kuma zai iya bata ma suna waɗannan yaran da kuma su iyayen. Kuma duk wanda aka kama, kaga da mu gabatar da su a kotu. Muna nan muna kan bincike, kuma duk wanda mun tabbatar da cewa mun kama shi da kayan gwamnati ko na wani a ta dalilin waɗannan ayyukan, to kaga za mu ɗauki mataki a kansu. Za mu tabbatar mu yi aikin mu ba gani ba sabo, bisa ga abin da doka ta tarda mana.
To, ganin irin tazoma da ke faruwa a wasu ƙasashen yammacin Afirka, musamman ma a tarayyar Najeriya, reshen kungiyar nan da ke fafutukar ci gaban matasan Afirka a Nijar da ake kira YMCA Nijar na shirin gudanar da wani taron muhawara domin matasa a ranar Alhamis ɗinnan mai zuwa a jami'ar Niamey, domin tattaunawa kan hanyoyin da za su taimaka wajen samun mafita a wannan al'amarin da ke barazana ga zaman lafiyar Afirka baki ɗaya. Kamar yadda shugaban wannan kungiyar Adamu Mai Daji ya bayyana a hira su da abokin aikin Muslim Muminu Barma.
Afirka, dukan YMCA ɗin da ke cikin Afirka, akwai YMCA Niger, akwai ta Nigeria, akwai ta Senegal, akwai ta nan Togo da Ghana, suka gudanar da wani wata enquete, wani bincike din, suka tambaye matasa ra'ayinsu. To, bayan sun kare, sai sun ka hiddo wani abu da ake cewa scenarios. To, scenario ne shine muke son YMCA, kamar sauran YMCA mu mata mu Niger, mu raba wannan bayanai tare da matasa a nan Niger, ko mun ka zabi a jami'ar Yemen, domin su gani abinda gobe take shiryawa.
Kamar su waɗannan bayanai, menene za a iya cewa suka kunsa?
idan ba dauki wani kuduri ba aiki na matasa zai zama wani kalubale, kuma neman aiki ga matasa zai zama wani kalubale. Sa'annan kuma akwai bayanai masu dadin shi, domin za a samu wasu damammaki ko kuma hanyoyi ko kuma sa'a ga matasa din sun samu anka kula da su, anka horar da su domin su samu kofofi na samu aiki, abin da kace ma wata dauka fani na entrepreneurial. Lalle matasa suna cikin wani yanayi wanda dole shugabanni sai sun farga tunkin wuri, sun dauki matakai. Idan ba haka ba, to abinda ba a wata kuma abu mara dadi yana faruwa da matasa. Akwai matsalar ilimi, akwai matsalar rishin aikin, dukan waɗannan akwai cikin nan bayanai da zamu raba tare matasa.
Wannan taro za a yi shi ne a daidai lokacin da ake fuskantar tarzomar matasa a sassa daban-daban na Najeriya. Shin za a iya cewa wannan taro naku kamar yayi la'akari da wannan matsala ne yake kokarin ba da shawarwari a matsayin rigakafi?
Ba Najeriya kada ba, duk da duba ƙasa irin su Cameroon da kuma ƙasashe inda ake shirin zaɓe su Kuduware da kuma Guinea Conakry. Abubuwa na waɗanda gano cewa da lalle matasa su cikin wani yanayi wanda dole sai an tashi, dole sai an yi wani abu, dole sai an ɗauki matakai. Idan ba haka ba, to za a samu ko kuma ƙasashe na Afirka za su samu kansu cikin wani yanayi wanda bai da daɗi.
Me kake ni kenan?
Idan muka ɗauki matsalar aiki, idan ba a kula da matasa fannin aiki, to za su iya samun kansu cikin wani yanayi, domin idan ka kana da yaro naka gida baka ba shi abinci ya ci ba, dole ya taushe kwalaka. To kaga in ba dauki ba ba matasa kokarin ba nemo matasa hanyoyi na aiki ba don maru daban-daban, waje za su ita wani yayi amfani da su ta hanya ba suke su zo su zama lahani ga kasar suke ciki. Sa'annan abin da shahi kiwon lafiya, idan ba a tashi tsaye ba anka waye musu anka kula da su wannan fanni, haka kuma ana so a gurguntar da makomarsu ta gobe, kenan kun ga wajibi ne. Sannan idan muka dauki fanni na siyasa, idan ba a horar da su akan abin da shahi fannin siyasa, gobe ba mu san wani irin shugabanni za mu samu a fanni na siyasa ba.
To har yanzu dai muna jamhuriyar ta Nijar, inda hukumomi da kungiyoyin makiyaya da manoma a damagaram suka fara dokar matakan rigakafin rigingimun da ake samu tsakanin makiyaya da manoma a wannan lokaci na kaka. Kamar yadda za a ji karin bayani a cikin wannan rahoto na wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka a damagaram Tamar Abari.
Yanzu haka dai makiyayan sun mai da hankali wajen tattare amfanin gonansu don kauce ma dukkan wata matsala da ka iya tasowa. Abdulrazak Malam Sani mamba ne a haɗakar ƙungiyoyin makiyaya wadda ake ce ma kafen ko na tanadi ne suka yi na kauce ma dukkan irin matsalolin da ake fuskanta tsakanin makiyaya da manoma a daidai wannan lokaci.
Yanzu a zamanin wannan kaka na sabkowar makiyaya ta wuri mun dauke shi a ƙungiyance, dangance da haka halmun tsara wata tahiya ma da za a yi cikin jihar Damagaram don mu waye musu kai magaya musu, tunda bana Allah da ikon shi ya sabko da ruwa, ya sabko da ciyawa a ko'ina. Kenan babu hujja yanzu makiyayi a ce an gan shi ya shigo cikin gonakai sai dai inda wata niyya daban ya shigo. Kenan muna da niyyar a cikin wannan satin mai kama insha Allah za mu shiga mai zagaye.
Ƙungiyoyin ba su tsaya a nan ba, za su shirya wani babban taro don waye kan makiyaya da manoma.
Mataki na biyu da muka dauka, mun je gurin mai girma gwamnan jiha, ya ba mu dama da za mu yi wani babban taro a damu can cikin da'irar Kyalle. Taron wanda za mu kira dukkan hardawa da sarakuna na Badawai, za mu zamana tare da su a gaya musu dokoki na ƙasa na zirga-zirga ta makiyaya, a gaya musu kuma yanayin damana yanda ta bada can jihar wancan jihar kenan su yi hatara su kiyaye wannan dokokin. Wannan shi ma mun yi tanadin shi tare da mai girma gwamnati jiha, shi ne ma zai jagorancin wannan babban taro muke cima forum da za mu yi a garin Damu.
Sai dai duk da irin matakan da ake ɗauka, ana samun wasu makiyayan da ke nuna taurin kai.
Akwai namu na gida, su wannan an san su kuma sun san dokoki namu na ƙasarmu. Kuma akwai makiyaya masu shigowa daga Najeriya, tunda tun wancan satin an ba gwamnan jihar bayanin cewa wasu makiyayan na ƙasar Najeriya sun fara shigowa daga wajen Kalgeri, wajen jihar Bune, sun fara shigowa daga can wajen. To kenan wannan su makiyaya ne wanda su bin ruwansu da doka ta mu ta Nijar, tunda su 'yan Najeriya ne bin ruwansu. Kenan wannan sai dai mu ja hankalin makiyayan namu na gida, in sun gansu saboda makwabtaka diyan da za a makiyayi ɗan wani makiyayi ne a daji, in sun gamu da su sace musu munan dokarmu ta Nijar, ga abin da ta tanada, ga abin da ta kumsa, kenan su kiyaye dokokinmu namu na Nijar in su shigo ƙasarmu Nijar.
Su ma dai sarakan gargajiya suna taka muhimmiyar rawa a cikin wannan lamari, kamar yadda sarkin Fulani na da magaran Hadi Gurgudu ya bayyana.
Da an hwara kala, akwai kuma makiyaya wanda bisa iya zama a zone pastoral sai su ce sai sun gangaro sun shigo zone agricole. to wannan mun gaya masa sadakata kuma mun dauki mataki wanda ba za mu yarda ba mun shi ma da idan mun gani duk Allahin tabakuna wallahi a cike suke su halma ambaliya suke to dama ku abin da yake sa makiyayan suna hutawa daga arewa suna shigowa na ta ake a can ne ruwa babu to yanzu ubangiji Allah ya sa ga ruwa ga ciyawa
Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger
To karfa shafa muna kawo muku waɗannan shirye-shiryen na musamman ne daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamiri. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar suna iya samun mu a wasu gidajen rediyo masu zaman kansu amfani da Saroniya da Far'a da Nomad da Dalol da Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamiri akan mita 102.5. A Ghana kuma ana iya samun mu a Alpha Radio da ke birnin Kumasi. To yanzu kuma lokaci ne da Abdulaziz Adili Toro zai gabatar da shirin kowa bar gida.
Kowa ya bar gida? Gida ya bar
gida ka wanda ba awa ka sace da rago da ranga masu ya zama kai wani goma wala wadata sai wadata ko jami
ko ya bar gida ka gida ya bar shi jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsin ranar talata A cikin shirin kowa ya bar gida kai gida ya bar shi wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa za ku jira ta musamman da wasu 'yan asalin Afrika da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu kasashe a yau kuma muna tare da babban bako dan asalin kasar Ghana da ke nan kasar Amurka a jihar New York ga tattaunawar su da abokin aiki na Baba Yakub Makeri
da farko za mu nemi ka gabatar mana da kanka
sunana Lawal Ahmed ni yaran na tashi daga Accra na tashi Accra na yi makaranta na daga Accra na high school na daga Accra nazo wannan gari da nazo na kuma je school kuma daga wannan gari na kare NYU da nan na fara aiki daga downtown with a company called Hudson River Club Hudson River Club now was one of the busiest and the busiest restaurant in the city a lokacin nazo na fara aiki wurin ni dishwasher ne Now, for a dishwashing, within some few years, I became the general manager of that place. And within that period, I managed... Within that period, I was managing 120 employees under me.
Wato kana shugabantan ma'aikata wurin 100 da wurin 20 ke dan karkashinka?
Na'am. Kuma, kudin da businesses da muke yi, kudin da muke yi every single month... was close to $1 million.
Kamar shekara nawa kenan ka fara ka shigo nan America?
Na shigo America 1987. Na shigo America. Shi sannan nan ga shekara 32.
Yaushe ka fara aiki kuma a wannan restaurant da kake magana wurin cin abinci, gidan cin abinci?
Lokacin da nazo wannan gari, lokacin na fara aiki wannan restaurant.
To ya aikin wannan wurin cin abinci yake?
Da na fara aiki shedi ne mai wanki kansuna. Na wanki kasa ke ina zuwa na bola abubuwan da duka share wurin tun birin bira so in shiwa kuma ba wannan aiki ya je kan da ya kamata anan she su ones wadanda suke da wannan wuri sai suka kokari na da suka kokari na she suka ba ni position to be the supervisor of that place
wato mai kula da ayyukan wurin
to anan she suka gan kaman kokari na na da kyau sun gan kama a yaron gafa mai kokari ne kuma idan na kama wani sai na kama duk abin da duka na kama yi sai na gan karshen shi kuma wannan aiki ne da gaskiya dan suka gan haka nan ba da lokaci ba shi nazo na zama babban wuri har yanzu kuma su wa'annan suke aiki da ni na over 120 employees wadanda suke su duka suna gargashi na suke aiki suke mini aiki ni nake haya ni nake kura
Wato kake dauka ma'aikata kuma kana iya sallaman wasu ma'aikata
na doka ina iya sallaman su ni ne wa'annan ke nike wannan aiki kuma duk wani kudi da zai shigo cikin wannan wuri wannan kudi at the end of the day kafi a kare wannan ranan kudin duka ya kamata ya zo a kaina ni ne wannan dan kike da kudin duka ya son je da wa'annan kudi duka banki a banki ije in ajiye kuma wannan kudi aka arana cikin month muna samu close to $1 million amma irin aikin da nayi da shi
dala miliyan da
dara wata
a wata
irin aikin da nayi nayi aiki har nazo cikin New York Times a wannan lokaci that was
cikin jaridar New York Times
cikin jaridar New York Times at 1995 I was you know based on New York Times kuma shigowa da nayi nazo cikin New York Times suna gudawa cewa kuma ba su ma sun je round suna duban waɗannan suka zo wannan gari da irin aikin da ake yi she da suka zo suna round she suka zo wurin da muke aiki she gan kuma nan gannan fa ana maganan wannan wuri wurin da nake aiki cewa kuma is one of the busiest restaurant kuma ba wurin ci abinci amma an gane cewa kuma ba wannan lokacin nan he's the top line
she's a wuri ne da ya shahara sosai wurin ci abinci
yawa ana ci abinci ana shakatawa ana duk abin da ake daga wannan
to amma me saurare zai yi mamaki wani irin abinci ne kuke sayarwa har kuna iya miliyan ɗaya na dala a wata
a ba abinci kawa ke sayarwa da wuri ga abinci ga abin sha duka ana sayarwa daga wuri to a wannan gari kuwa gaskiya abincin da abin shan nan duka abinci da ana ka samu kudi amma wurin shan shine wurin da kudin ke da profitin ke da profit margin ke da very
ake samun riba
sosai ake samun riba sosai na'am
to kuna saida tuwo da su shinkafa da irin namu burabusko ne na Africa da sauransu da ko dukunu
babu sadda wa'annan kayaki abinda muke sayarwa shine hamburgers muna sayar da hamburgers muna sayar da duk abinci Italians muna sayar da abinci Americans muna sayar da abinci Mexicans abubuwan ababen da muke sayarwa kenan kuma domin sunan wannan wuri she wannan ke sarkin wannan ke muna da fuwan mana shine chef we had one of the world renowned chef mana shine shi wannan chef dun duniya duk an san shi
kwararre ne a wannan fanni a duniya
kwararre ne sunan shi Waldy Maloof yanzu ka google ka gani to shi an san shi domin wannan kowa na zuwa wannan wuri domin zuwa ci abinci shi kuma yau hamburger da daka je waje ga sai shi maybe $6 ita zo wurin mu ka sami shi kuma $22
bun dala shi da kuna sayarwa dala 22
kuma ka zo ma ka zo kai a lai lunch time ka zo kai lai ya kai ka 30 minutes sannan ma ka samu abinci ka ci
abinci rana kenan
do abinci rana domin ana neman shi a san kuma ba wannan abinci da nake ya fito wurin Waldy Maloof shi wannan mutum
to malam lawalla Ahmed mun gode da ka ba mu damar tattaunawa tare da kai a cikin shirin namu na kowa ya bar gida kai gida ya bar shi wanda ni Abdulaziz Adli Toro ke hadawa da kuma gabatarwa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya yarda
to gaida Abdulaziz ga kuma Suleiman Barma dauke da shirin jaridun Nijar
zamu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lanketer wacce ta ruwaito cewa Bankin Duniya ya ayyana Jamhuriyar Nijar a sahun kasashen da suka fi kowa cin bashi a duniya kamar yadda yake a rubuce a rahoton da bankin ya fitar a tsakiyar watan nan na Oktoba. Jirel ta ce a bisa kididdigar da jami'an Bankin Duniya suka gudanar domin tantance bashin da ake bin kowace kasa an gano cewa kimanin biliyan ko miliyar 2000 na sefa ne ake bin kasar Niger abinda masana ke ganin sa a matsayin wani babban kalubale a bisa la'akari da halin fatarar da galibin jama'ar wannan kasa ke ciki a yanzu haka. Jaridar Le Venement na cewa hukumomin Algeria na ci gaba da korar baki zuwa makwabciyar kasa wato Jamhuriyar Niger cikin yanayin kaskanci da wulakanci. Jaridar ta ce a watan Satumban da ya gabata kawai kasar ta Algeria ta tuso kayar 'yan gudun hijira da 'yan cirani kimanin 5,291 'yan asalin kasashen Afirka 22 da na Pakistan daga cikinsu 409 mata ne sai kananan yara 807 waɗanda wasu ma a dokar daji aka zubar da su kafin su isa garin Asamaka a kafa. Jaridar Le Sahel ta ce shugabannin kungiyoyin fararen hula sun ziyarci cibiyar buga katocin zaɓe da ke birnin Yamai domin ganewa idanuwansu yadda ayyuka ke gudana a ci gaba da shirye-shiryen zaben da ke tafe. Jerel ta ce hukumar zaɓe ta Seni ce ta shirya wannan ziyara da nufin baiwa jami'an fafutuka tabbacin cewa komai yana tafiya daidai game da tsare-tsaren zaɓe. Da yake magana da yawun takwarorinsa na kungiyoyin fafutuka Nuhu Muhammadu Arzuka ya ce sun gamsu da abubuwan da suka gani a yayin wannan ziyara. Mukarkare da jaridar Air Info wacce ta bayyana cewa 'yan sanda sun kama wasu mutanen da suka sace wani yaro dan kimanin shekaru 9 a garin Sandar suka kuma yi garkuwa da shi da nufin a biya su kudin fansa. Jerel ta ce wani matashin da ya saba shiga gidan iyayen wannan yaro ne ya hada baki da wasu batagari suka kulle shi a wani gida tsawon kwanaki sama da uku. To amma jajircewar ƴan sandan farin kaya da addu'o'in da malaman da magaram suka yi ta zubawa suka sa nan da nan aka gano inda aka boye shi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To gaida Sule, za mu kuma kammala ne da shirin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka.
Cutar polio ko kuma cutar shan inna cuta ce mai saurin shanye mutum jiki kuma mai saurin haduwa. Kwayar cutar shan inna tana mamaye tsarin jijiyoyi kuma tana iya haifar da nakasa gaba ɗaya cikin awanni. Za ta iya shafar mutane na kowane zamani, amma yara ƙasar shekaru 5 suna cikin haɗari musamman. Ana iya rigakafin cutar shan inna ta hanyar allurar rigakafi, amma ba za a iya warkewa da zarar wani ya kamu da cutar ba. A shekarar 1988, hukumar kiwon lafiya ta duniya ta lashe takobin kawar da cutar shan inna, cutar da ke shafar fiye da mutum 350,000 a duk shekara a faɗin ƙasashe 125. Gudunmuwar da hukumar tallafa ƙasashe masu tasowa ta USAID ta bayar ta taimaka wajen tabbatar da kawar da cutar shan inna a cikin Amurka 1994 da yammacin Pacific a shekarar 2000, sai kuma Turai a shekarar 2002, da kuma kudu maso gabashin Asiya a shekarar 2014, sai kuma na baya-bayan nan a Afirka. A tsakiyar watan Agusta, Afirka ta samu tabbacin ba ta da cutar shan inna bayan shekaru 4 ba tare da samun sabbin kamuwa ba. Najeriya ita ce ƙasa ta ƙarshe da ta cika ka'idoji masu yawa na takardun shaida, inda ta haɗu da ƙasashe 46 na yankin don bikin wannan gagarumin nasarar lafiyar jama'a. A yau an samu raguwar masu kamuwa da cutar shan inna da kashi 99.9 cikin 100. Kuma Afghanistan da Pakistan ne kawai ke ci gaba da fuskantar kamuwa da cutar ta polio. A ƙasashe da dama, hanyar kawar da cutar shan inna ba ta kasance mai sauki ba. Rikice-rikice na tsawon lokaci, bayanan ƙarya, yawan mutanen da suka rasa muhallansu da yankunansu masu nisa da sauran ƙalubale sun ci tura, kuma suna ci gaba da dakatar da ƙoƙarin ƙasashen da ke ƙoƙarin yaƙi da ƙwayar. Koyaya, idan za a dakatar da yaduwar ƙwayar cutar, dole ne a ci gaba ta hanyar sadaukarwa ne kawai tare da warware matsalolin da kuma aiki tukuru na dukkan al'ummomi da gwamnatocin ƙasashe da kuma abokan hulɗa na duniya baki ɗaya. Za a iya samun duniya mara cutar shan inna ta hanyar ƙawance da ma'aikatan kiwon lafiya marasa adadi da shugabannin al'umma da masu aikin sa-kai waɗanda ba su taɓa mantawa da kaiwa ga kowane yaro ba. Tallafin hukumar USAID kan kawar da cutar shan inna a duniya ya taimaka wajen tabbatar da an yi wa yara sama da miliyan 400 allurar rigakafin cutar shan inna a kowace shekara. A yau kusan mutane miliyan 19 ke tafiya waɗanda sun samu shanyewar jiki, kuma mutane fiye da miliyan 1.5 na raye waɗanda idan ba haka ba da sun mutu daga cutar shan inna. A wannan shekara ta 2020 sanannen abu ne wajen bikin ranar polio ta duniya tare da yankin Afirka da aka ba da tabbacin babu cutar shan inna, duk da cewa cutar COVID-19 na ci gaba da kawo cikas ga muhimmin kiwon lafiya a duniya. Game da shirye-shiryen rigakafi na yau da kullum, idan aka ci gaba, hukumar USAID da ƙawayenta suna shirin amfani da darasin da suka koya da kayayyakin more rayuwa da aka gina yayin kawar da cutar shan inna don samar da hanyar kawar da cutar ta yanzu da kuma cututtuka masu zuwa nan gaba. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
To da haka muka kawo gashin shirin namu na musamman da muka kawo muku daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen wasan muryar Amurka, ni Yusuf Abdullahi nake ce da ku a kasance lafiya daga nan ofishinmu da ke birnin Yamai.